juga membisan dan nama baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ga wannan darasi da muka faro daura kan wani littafi na 20 yau shine darasi na 8 kenan. Zamu tashi kafiyatu harfi ta. Haka ne? Koko sani. Harfi ta ko? To bismillahir rahmanir rahim. Madihu nabiyillahi azka ta'abbud lima haza min fadlin wa fakhrin wa sudadin ama ashara man yudlilahu bi tawajjudi ta'alaw fa indilin nabiyyi muhammadin madihun ka azharil khama'il tullat tullat to malin ya cigaba da cewa madihu nabiyillahi wannan mubtada kenan ko madihu mayyaban ismu fa'il na menene madaha madihun kaga madih siga ce mubaliga be wajini fa'il ko to din mai wanda yake yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai yaban annabin Allah azka ta'budin shine yake yin ibada mafi sarki kaga ba a ce ga maka komai sa ba a sai aka nuna maka ibadan aka dauko ko maka ita a nuna maka girman ibadan lima haza saboda abin da yake ribantuwa da shi ko kuma ya tattaro min fadlin na falala wa fakhrin da kuma daraja ta alfahari wa sudadin da kuma dacewa sudadin mahmus ne sudadin ne an gane to sai ibdalin alhamza sudadin dacewa ko kuma siyada shugabanci wato shi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam da yaban shi ibada ne shine saboda ya tattaro falala da mataki na alfahari sannan kuma da mene da siyada shugabanci amma shara man yudlilahu bi tawaddudi ta'alu fa indilin nabiyyi muhammadin amma ashara idan mutun na kusa da kai zaka kira shi kamar misali zai kakace ya zai ya ana ke amfani da shi ne domin a kira wanda yake nesa lindail ba'id amma wanda yake kusa da kai sai ka ce azaid kun gani da alhamza yawwa to ka duba inda kake ko mun nisan ka yanzu ya saukar da kai matsayin wanda kake kusa ne da shi saboda kana yabon wani ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ashara man yudli ya kuma tattaran man yudli waɗanda suke neman kusanci bi tawaddudin da soyayya lahu ai ilaihi wato zuwa ga wannan manzo ya ku matattarin masu neman kusanci zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta'alau to ku zo fa indi madihun kinga can madihun ko to can madihun can a can yana nufin sana'un ne madihu na farko sai sifa ce mubalaga siga ce mubalaga madihu na biyu wannan kuma kaman masdar ne kaman madihu kenan madihu shine yabo to ta'alau ku zo fa indi madihun gurina akwai wani irin yabo lin nabi muhammadin nawa ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ku zo ga wasu yan waƙe da nayi wanda nake yi manzo sallallahu alaihi wasallam ku zo ku dan duba ku gani ta iya yi waƙi da ku yadda da su ku yabi manzo da su kenan yana kira mu zuwa ga abiyadin da yayi din nan kan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to wannan yabin ka azharul khama'ili yayi kama da azharul khama'ili kalmar al khama'il jam'i ne na al khamila al khamila wa hiya shajarul muttaf bishiya mai rassa shine al khamila to azhar kuma jam'i ne na mene zahra furiko to waje na akwai wani irin yabo na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yaban nan yayi kama da furan bishiyan nan mai rassa tullak wanda aka fa illam yusibu hawabilun fa tallun wanda aka zubda ruwa aka yayyafi akanta ku zo waje na akwai wani irin yabo na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda yake yayi kama da furanni masu haske masu kamshi a jikin bishiyin da take da dankarin rassa da kuma inuwa ha to me yasa ya kawo ini ya kawo bishiya anan saboda inuwa ba tana inuwan cewa ba ai bishiya tana yin inuwa ko to ai idan ka zo karkashin wannan abiya din da ke yabin mu sallallahu alaihi wasallam kai ma kaman kana karkashin wata inuwa ce ai yawwa tullatu wanda aka yi yafi akan ta to ga dai kun kalmomi nan madihun can ismu fa'il ne na madihun ko sai ga mubalaga kai yawwa azka da kazakiyun ne ko da kazaka suratul nur ma zaka minkum min ahad ko eh zalika azka lakum na wa atahar jamil haza yahuzu mazarinsa hausan wa hiyazan ko tattaruwa fakhrin alfahadi ko su'udadin ko su'udadin bidiyayi shine shugabanci ko kuma dacewa amma ashara da kamene ne asalin kalmar
ashara
ne ashara na'am yudli bi mana ya takarram akwai kalmar cikin suratul yunus a yusuf kai afwan masu rijiya da ya zana da guga fa'adila dalwo ko fa'adila dalwo to madihun alal ishabi lam yaqdi haqqahu sahihul ma'ani ya'lamu Allahu sirrahu wa annasi wal mubtali lam yastahiqahu taballaja asrahul haqa'iqi fawqahu wa faha ala fahwahu miskul adillati madihu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam madihun wato can ya ce gurin sa akwai wani irin yabo ko masha Allah to shine ke cewa madihun kaga me yin yabo alal ishabi da yawa ku duba kalmar ishab yanzu misali idan ka tambaye ni da Allah me kuke karantawa sai ce muka muna karanta ishiriniya ne ai ya isa ko sai kuma in kare cewa ai bayan bacin ma muna karanta muna koyon lugha ciki har ma akan shiga cikin alqur'ani a debo kalmomi da hadisan mu sallallahu alaihi wasallam kaza 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 kaga kai menene itnabi kai itnabi ko in har abun yana da fa'ida idan ko bai da fa'ida kai ishab kenan ishab hyperbole wanda muslim zai cha hyperbole itnab to idan kai surutu da yawa surutun nan ya wuce jawabi kuma ba shi da fa'ida shine ishab to amma anan ishab yana nufin kasra ne kun gani wato mai yaban sallallahu alaihi wasallam da yawa ne mai ka bi hakku wallahi bai bi hakkinsa ba hakkin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya cancanta da shi ne yabansa baka biya ba duk yabin da zaka mishi ko mun yawa domin menene sahihul ma'ani to madihun alal ishabi lam yaqdi haqqahu sahihul ma'ani wanda yake yaban nan sahihul ma'ani ya kunso ma'anuna da yawa ya alamu Allahu sirrahu Allah shi yasan gaskiyarsa ma'ana Allah shi kadai yasan iyakan ma'anuna wanda yaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya tattaro domin an yabi mutum in an kai yabo ga manzo sallallahu alaihi wasallam to kai yabi shi bisa ga duk wata siffa da dabi'a mai kyau kai yabi shi duk wata hanya mai kyau kana yaban sa ne wa anna siwal muftari sannan kuma ka sani wa anna siwal muftari lallai banda manzo sallallahu alaihi wasallam lam yastahiqahu babu wanda ya cancanci wannan irin yaban gawani yaban da kake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taballaja asbahul haqa'iqi fawqahu sannan asbahul haqa'iqi kalmar asbahu jam'i ne na subhu safiya to a Hausa bamu da safiya ko asbahul haqa'iqi safiyan haqquqa taballaja sun yi haske fawqahu bilbishinsa wafaha sannan kuma wafaha miskul adillati wafaha ko kuma ka ce wa miskul adillati sannan kamshi na dalilan na hujjoji ko dalilai faha yayi kamshi ala fahawahu bisa ga abinda yaban manzo sallallahu alaihi wasallam ya tattaro kenan yana son ya nuna maka irin wannan yabo mai yawa da kake mu manzo sallallahu alaihi wasallam har yanzu ba ka biya haƙi ba sannan kuma ka sani babu wanda ya cancanci irin wannan yabo da kake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake kullun haske yake cikin safiya ga safiyan tana haske shi ma yana haske sannan kuma yana wannan yaban kamshi yake irin na almisti kaman yanda hujjoji ke kamshi bisa ga abin da ya tattaro kalmomin nan al-ishab shine yabo mai yawa shine ishab taballaja bimana adaa yayi haske shine ma'anar taballaja da jin mamun gashi a baya ko asba jimin subuh ko faha yayi kamshi tadawwa faha yafuhu ko to abin mai kamshi zaka ci mishi ne kai ba shi fahim ko fahim fahim ya aida ma ai ba mutali bane ajwab ne ko nawa na'am to barakallahu fikum fahwa shine abin da wani abu ya tattaro daga hawa ya hawi fahwa ko to Allah ka samu dace wala almustafa akrim bihi afdalul hula yuqassiru fiha alqawl minna wa ingala huwa alakhir almadud fil fadl awwala tabaraka rabbun kammala almajd wal ula li afdali mabu'uthi bi afdali millatin hulal mustafa idan aka ce hula yana nufin sifofi jam'i ne na mene aliya sifa kun gane ko a bagashin shadu biya kawo ba mene na malabis fa ya ayyuhal kari bi mutamassikan mujallal lahu bi kulli ani amari an walidaka alayhi ma malabis anwarin min tajwal guda ada badal lada kullal mustafa sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam akrim bihi ka jinjina darajar sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam afdalul hula kai su ne ma mafi falalan sifofi da halaye gaskiya alqawlu minna duk wani magana daga gare mu mana duk wani yabo daga gare mu yuqassiru fiha ai alaiha wallahi tallahi duk wani magana da zamu mana dukkin da zamu kai matuka muna yaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko to maganan mu yaban mu zai gajartu gabarin yanda ya cancanta mu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam wa ingala kai koda a ce yayi wa ingala koda yake yayi tsada amma tsada nan yabban nan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsada amma tsadan nan ba wai tsada ne na kayyaki irin nan su ba na siya da kudi ba a yayi tsada wajen mene yayi tsada wajen daraja da matsayi wa in jawaz al hadd ko da ya wuce iyaka ma'ana kenan yabban da muka yi ko da ya wuce iyaka to gaskiya ba mu kai iyakan yanda ya jinjinci mai yabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba ai akwai yabo wanda yake shi in komai yawan shi ba komai akwai yabon da aka wuce iyaka okay ko da yake nan kana nufin ma'ana nan to wannan ma'ana wa in jawazan hadda ko da ya wuce iyaka to nan sai dai mu dauke shi ko da ya wuce wani iyaka na wani adadi kawai iksar ne yake tunawa ai ba wai yabo a dauko shi a siffanta shi da abin da bai cancanta ba shi ba kamar yadda wata ke cewa yadda Bukhari ya zo da shi wa fina nabiyun ya lam mafil du'a to wannan kaga ai ya wuce shi wuce iyaka na adadi ake tabi eh insha Allah ta'ala sai mu dauke shi a kawai shine ka gani because it's tirdad na'am jazakumullahu khaira huwa al-akhir al-ma'dud lil-fadl awwala tabaraka rabbun kammala al-majd wal-ula huwa al-akhir kai wannan shi manzo fa ko shine na karki wajen aikowa sallallahu alaihi wa sallam al-ma'dud bi fadl amma shine abin lissafewa wajen mene wajen falala ma'ana shi yafi kowa falala daga cikin annabawan Allah awwala haka ne ko fil-fadl awwala al-ma'dud abin lissafawa awwalan a matakin farko fil fadli wajen falala in kana tadin zaka lissafo annabawan Allah tukula da darajojin su da Allah ba su ko to manzo sallallahu alaihi wasallam shine a farko duk wani mai yabon manzo sallallahu alaihi wasallam zaka annabi shine a farko sallallahu alaihi wasallam sannan ko duk annabawa suna kasan shi ne tabaraka rabbun kai albarkatu sun yawaita ko kuma alheri mai yawa ya yawaitu rabbuka ubangiji da ubangijin da kammala almajda wal ula ya kammala almajda daukaka da daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal ula da kuma daukaka nashi alheri mai yawa ya tabbatu kyawawa masu yawa sun tabbatu ga ubangiji Allah kammala almajda wanda ya kammala asharaf daukaka wal ula haka ne da daukaka ne ko kuma daraja da daukaka li afdali mabu'usin ya kammala ga wani ga mafi falalan wanda ya aiko daga cikin manzannin sa da annabawan sa sallallahu alaihi wasallam bi afdamil millatin kuma da ya tashi sai ya aiko shi ga mene ya aiko shi ga milla menene ma'anar milla din shari'a ko addini wanda ke shine mafi mene shine mafi kamala mafi daukakan milla musulunci kenan kuma zuwa ga al'umma mafi falala na menene wani milla kuma manzo ne kuma ja'allaka ala shari'a kuma ja'allaka ala shari'atin min al-amr wattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamuna millati ibrahim hanifa kenan sifofin manzo sallallahu alaihi wasallam sune sifofi wanda idan ana awo to sune a sama sune mafi daraja babu yanda za a yi mai yabo yabo manzo sallallahu alaihi wasallam da yabin da ya cancanta ko mun yawan shi kai koda yawan shi ya wuce iyakan kirga ne ma yau koda yawan shi ya wuce iyakan kirga ba kai komai ba mun na malala gashin tinkiya ko Allah ya saka dalili shine kuma annabi wanda a karki Allah ya turo shi amma kuma wajen daraja shi da shi yake fara kawowa albarkatu sun yi albarkatu da kyawun abubuwa sun tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya kammala daraja da daukaka ga mafi fallan annaba wanda ya aiko da kuma mafi fallan milla shine shari'ar musulunci kisalut tukawal birr min futul tu'limat wa shir'atuhu ahayat shara'i'a quddimat bana hawa kanat qad afat wa tahaddamat tamamu nizamin lin nabiyina tummimat bi ayatihi ayatuhum fastaqallati can ba ya ce muna shine ma abucin hula rasulullahi mini ba hulal mustafa akrim bi ko to ka iya cewa ina ne hula din shine sai ya ce khisalul tuqa kaga khisal jamil ne mene khusla khasla khaslatun tabi'a aga khaslatun khaliqatun tabi'atun sajiyatun duka dai synonyms ne muradifatun musami wannan idan wannan da muka yi daura na kai tazkiratul hufaf ko yawwa to musami tazkiratul hufaf da za ku ga zai kawo muku su to khisalut tuqa kaga dabi kaga sifofi na tsoron Allah sun tabbata ga wannan manzo wal birr da kuma nagarta to ulimat minhu kai daga shi ma ku koro sallallahu alaihi wa sallam da kan annaba koyo duka wa shari'atu kuma shari'ansa ahayat shara'i'a ta rayar da shari'o inda quddimat aka gabatar da mene aka gabatar da su kafin shari'a manzo sallallahu alaihi wa sallam ha ya mana ay ya ce wa mubashshiran wa mubashshiran bi rasulin yati min ba afwan wannan suratu fusilat alqur'ani fusilat kenan ko da yake bayani afwan wa musaddiqan lima bayna yadayhi wa musaddiqan lima bayna yadayhi daga cikin sifofin alqur'ani maida eh wannan maida ce afwan abin shi subhanallah alqur'ani da Allah ya zo ya turo shi ga ya aika ga manzo sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ai yana gaskata abin da ke gabanin shi na'am sosai kwa eh da tama ida akwai matanin kasa kasa a fusilat safi ko wace kenan a afwan suratul ahqaf wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyan lidhira zalimu wa bushara lil muhsinin ko yawa kaga musaddiqan lima bayna yadayhi kun gane alqur'ani yana gaskata abin da ke gaba gare shi ma'ana duk littafin da suka zo yana gaskata su don mai littafin su ne suka dauki da shari'a ko banaha wa kanat qad afat banaha da manzo sallallahu alaihi wasallam yazo sai ya gina ta shari'a kenan kaga shari'atun shir'atun duka daidai ne ko millatun sidhatun maniatun sibgatun jazakumullahu khaira duk suna cikin tazkiratul fath banaha to sai ya gina wannan shari'a wa kanat qad afat da can ko ta riga ta tsufi ta tsufa shine afat daga afa afa yayi afwa afa ya tsufa darasa bimana kun gani wata haddamat kuma dita rurushi wala wala dafullahi nasa na'am simini lahuddimas sawami wa bi'un ko yawa tahaddum shine rusa rurguza da gurguza abu tamamun nizamin lin nabiyyin tuntummat tummimat da kanin kuma sai aka cika watan dalilin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam sai aka cika tamamun nizamin lin nabiyina aka cika cikamakon watan cikan nizami shari'a na annabawan ubangiji Allah bi ayati ya kasance ne da ayoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ayatuhum fastakallati haka ne ko to bari mu koma ba tummimat linnabiyina tamamun nizamin bi ayatihi ayatuhum fastakallati haka ne ko to tummimat ayatuhu ayatuhum afwan tummimat ayatuhum ayatuhum shine mini naibu fa'il ko tummimat ayatuhum an cika sa an kammala ayoyi mu'jizoza na annaban da su gabata bi ayatihi da mini da mu'jizozan manzo sallallahu alaihi wasallam dan haka fastakallati dan haka sai suka mini fastakamat ma'ana sai mu'jizozin su suka tabbatu wato ma'ana ina son yi nuna maka da ka zuwan mu'jizan manzo sallallahu alaihi wasallam ya shafa mu'jizan kowane annabi kuma sannan kowane annabi in ya tabbi mu'jizanta ta mene ta tabbi kenan amma alqurani ba mu'jizan manzo sallallahu alaihi wasallam har yanzu mu'jizan suna nan to khisal khusla ko na'am na ganin ai babu afa shine ya tsufi ka'in darasa ko wan maha ta haddama ya rugurguje kenan amma ban sani ba akwai wata kalma da zamu iya kawowa wanda zai nuna rugurgujewa banda ta haddama banda in darasa hadalla takhrib takharrub jamil jiddan takharrub a ba ga cikin cikin surtu yukhribuna buyutahum ba wata qira'a yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina ay yuhaddimuna buyutahum ko na'am tahadda bi tawfiqil ilahi ladayhi lidinihi wala wahya illa min safa'i yaqinihi wala ma atahu rabbuhu bi aminihi tala'ala abarqul bishri fawqa jabinihi wasaha gamamur rahatil mustahillati tahadda shi wannan manzo sallallahu alaihi wasallam tahadda lidinihi bi tawfiqil ilahi tahadda ya shiryatar lidinihi ai iladinihi zuwa ga addinin sa annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya shiryatar da sahabbai ya shiryatar da duniya ga baki da zuwa ga addinin musulunci bi tawfiqil ilahi amma da dacewan ubangiji Allah shine ya bashi dama wa innaka latahdi ila siratal mustaqim wa innaka latahdi ila siratal mustaqim waye ke shiryatar ran Allah kenan ko amma ke ba manzo sallallahu alaihi wasallam dama hidayah tawfik kenan ko hidayah tawfik ya bashi dama ya zanto shine dalilin shiriya jama'a daban-daban a wannan lokaci har zuwa yanzu kuma gashi ana ta shiriya ta musulunta wala wahya illa min safa'i yaqinihi wala wahya babu wani wahayi da yake kasance illa min safa'i yaqinihi face daga cikin tsantsan yaqinin nan nasa ma'ana dukkan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wahayin sa to wahayi ne tsantsan wahayi ba wai duk wani abin alkur'ani tsantsan wahayi ne ba wai an saukar da shi ne ta hanyar magana ba ko ta hanyar mini ba ta hanyar bacci ba manan ba ko kuma ta hanyar ilhama ba na'am na na'am nau'o'in wahayi ba duk an mishi sosai kuwa amma nan ina son yin namka wahayi na tsantsa wanda ta hanyar shi ne alkur'ani ya sauka to wahayi ne khalis safa'i yaqini ya wahayi ne wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yana cikin halin yaqza ma'ana yana farke ba wanda aka yi ne ta hanyar mukalama ba da mala'ika jibril kan zo cikin suran mutum ko dai ya bina bi khalifatul kalbi kamar yadda malami suke bayani dai ya bini eh madalla ko kuma ta hanyar ilhama ba ko ta hanyar mafarki ba yawwa shi wahayi ne jaliyun na alqur'ani tabbas ba ta saukar da alqur'ani a wani hali na mene ba wani hali na magana ko bacci ko ilhama ko makamancin wannan ba wahayi ne tsantsa kamar yadda malamin alqur'ani suka bayani walam ma atahu rabbuhu bi aminihi yayin da ubangijinsa ya zo masa da amintaccen nan nasa wato mala'ika jibril ya turo Allah ya turo mala'ika jibril wajen manzo sallallahu alaihi wasallam tala ala barkul bishri sai ka ce barkul bishri barku dai walqiya ne ko haske albishru shine mene bishara ko yau na
jam'i
bish eh to jam'i na bishara ko to barkul bishri sakin fuska tala'ala sai ya haske ko ku da bini bisa ga fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam so yana nufin nan barkul bishri bi ma'ana talaqatul wajhi eh talaqatul wajhi to da mala'ika jibril ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai fuskar manzo sallallahu alaihi wasallam sai ta haske haske malam yalwatacce haske kuma da ka gan shi kaga akwai aminci tare da shi laksabu da ce yanzu akwai inda za a yi budurwa ce ba saurayin murmushi tana cikin hankalinta da sauransu murmushin nan ba na soyayya ba murmushin da hakura zai fito ba za ka ga ba za ka taba manta da wannan murmushi ba kuwa Allah ya sa mu nayi asa to ka sabbata irin murmushin da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi yayin da ya ga mala'ika jibril domin ya san wahayi ya zo daga Allah sallallahu alaihi wasallam tala ala ko wasaha gamamun rahati gamamun raha kalmar arraha menene ma'anar arraha na
alkaffu
tafin hannu ba to gamamun rahati girgizan tafin hannu sahha sai ya zubda ruwa almustahilla haka ne ko almustahilla ruwa mai yawa wato ma'ana yana nufin yawan kyauta ne kaga gamam girgije ko ai shi girgije yana yin kyauta ne domin yana zubda ruwa ko ruwan nan nasa kuma ba wanda bai sama hatta mujrimi ma ruwan nan yana sama kai hatta kiya shi dake kasa mun bincin nan ko to sai ya jingina kalman gamamu a jikin mene raha tafin hannu kinaya ne akan menene yawan kyautan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin kyauta kamar na girgije kamar na girgije sai kuma ya nuna yawan saukan na farko da fi'ili sahha ya sahu kun ga wannan shi ma fa yana da fuskoki biyu ne yana nan cikin lamiyatul afal sahha ya sahu ya suhu yana da fuskoki biyu ne kuma fi'ili ne wanda yake lazim ba mutaaddi ba almustahilla mai yawa almustahilla me ya to kenan ina son yi nuna maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiryatar da mutane zuwa ga zuwa ga gaskiya wato zuwa ga addinin musulunci addinin da shine Allah ya bada shi inna dinan inda lahil islam kuma sannan duk abin da ya sauka na wahayi wahayi ne tsantsa babu abin da ya sauka ta hanyar da malaika jibril ya zo cikin surar mutum ko kuma ta hanyar mafarki ko ilhama ko makamancin wannan sannan kuma Allah ya zabi malaika jibril ya turo shi zuwa ga annabawansa daga ciki ma har ma zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki da zuwan sa har fuskar sa sai da ta haske sannan kuma gashi manzo sallallahu alaihi wasallam mai yawan kyauta ne har ma ya fi girgije mai yawan zubda ruwa to kalmar na'am to karman tala'ala tala'ala ya tala'alau menene masarin tala'alu an ko haka ne ko to menene ismul fa'il na tala'ala la
kare
mutala'alu ko mutala'alu mai haske kenan zagon lafiya da me ismul fa'il na sahha
sahih
na
sahih
sahin to na farko kamar shi mutalli ai mudaf ne na biyu kuma ka shar hawun da kamar shakka ne na nasabu na sabawa shakun da ismul fa'il na shi ma sahun ai in ka lura ba ga hawan nan da shi da ba sosai kuwa kamar misalin ne kalla kamar marra badalla marrun kai Allah saka da ni yawa law ya'lamul marru Allah saka da ni sahha sahun ko to Allah ka samu dace mini مضاعف لازم مضاعف لازم فما ونصف فعل يفعل كما مسالم فر مين مضارع يفر وانا شنو قياس فعل لازم مضاعف تو امم كما اكو ودن سكا زو دا سكا باودي سكا زو دا قياس شذوذ اكو ودن سكي فسكوكي غدا بي تو اما ني سم اوكي اي مان كانكو menene ismul fa'il nashi sahun eh anzo da shi marra marrun sahaha Allah alala eh ai fanki zai Allah saka da ni fanki zai sai kuwa na'am fanki zai lalle kuwa na'am menene Na'am. Tayamman ko? Na'am. Tayamman bihi wan wittabarruka bismihi wa la ta'du fi shay'in tariqata wasmihi. Faqad qasama al-maula lahu khayra qismihi. Taraqqa ila sam haka ne? Taraqqa ila sab'i tibaqi bi jismihi wa qad ashraqat amlaquha wa tajallat. Tayammana yatayammanu tayamman amriko wa samaitu hahirzal amani tayammuna wajahat tahani fahani Allah saka dani wa samaitu to tayamman kalima albarka daga tayammun tayamman bihi kai malam ka fa ne ma albarka fa da manzo sallallahu alaihi wasallam ka nemi albarka wajen Allah ta hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam wani wut tabarruka bismihi sannan ma ka niyyaci neman albarka da mene da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam to akwai da yaushe dai shi manzo sallallahu alaihi wasallam ko mun san ka gargare shi sai ka aikata abin da yazo da shi yawwa shine zai cika wala ta'adu kada kuma ka ketare tariqata wasmihi hanyar alaman sa wasmu shine alama rasmihi wasmihi dai eh wani bi ma'ana asaruhu fi nuskatin ba birra asaruhu kenan tariqata asarihi hadisin sa kun gani kaka ketare hadisin sa fi shay'in kan wani abu ka ba hadisin sa ka ba abin da aka rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam kai aiki da shi wa ma atakum rasul fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu faqad qasama al maula lahu khayra qasdi khayra ismihi faqad qasama al maula haqiqa ubangiji ya raba khayra ismihi fiyayyar raban nan nasa lahu ga shi manzo sallallahu alaihi wasallam baya ba shi daraja ta manzo ta annabtaka da manzo taka ba ya kuma fifita shi akan halitta to Allah ya ba shi kyakkyawar rabo taraka bi jismihi manzo sallallahu alaihi wasallam ya hau da jikinsa ila sab'i tibaki zuwa ga samman nan guda bakwai eh kaga raddi ne ga wanda mene suke cewa ai an yi tafi an yi wahai an Isra'ila shine da zuciyarsa banda jikinsa a'a da jikinsa da zuciyarsa haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kai tafi da shi har can sama sallallahu alaihi wasallam wa kad ashrakat amlakuha menene ma'anar amlaku amlak da jami'i ne na mene malakun wa kad ashrakat amlakuha mala'iku dake can sama haka kenan
banda malaika ajami
bal ina zuwa wa kad ashrakat amlakuha haqiqa mala'iku da suke raya sama sune kaman wadanda suke mallaki abu kun gani su mala'iku wadanda suke raye sama ashirka sun haskaku wata jallatu kuma sun bayyana da zuwan wani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka zo wata sama mala'ika jibril ya nemi izini mala'ikun da ke saman kowa tambaya yake kowa fata yake ya zauna karkashin wani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ma'ana kowa ya jinjina baiwa da daraja da Allah ya manna sallallahu alaihi wasallam to ga dai kun kalmomi ne kamar haka tayammanat menene masdar din shi al-yumnu go yawwa kaga masjidi ne kenan kuma da la yujibu tayammun damantawa nan ko daga yamin kenan kalmar eh sai aka maida shi fi'ili to nawayan wi inwi ko inwi haka ne ko to abinda aka niyyata fa niyyata
manwiyun
jamil jiddan manwiyun manwiyun ko abinda aka niyyata kamar ka yi da kace manhiyun to kuma wanda ya niyyan fashi mai kice mishi
nawi
shi ya kice mishi isbul fa'il na nawa yanwi
nawi
eh shi nawi da kana wa kenan
nawi
eh sai ka ce munwin ana munwi ko munwin ga zuri shi ne kira munwin ala munwin
da shi
da ta maka
da shi da fi da shi ismu maf'ul
tunan to ya ismu fa'il da kace
munwi
eh
ta abu da kake yi ta munwi
eh munwa kenan munwa shine aslan manwiyun zai zama ismu maf'ul din zai kuma zai dauka masdar eh manwiyun munwa munwin mun gani to Allah ka sa mu dace taraka haka ne ko faqad qasama al maula
kasama shine ya raba ku madalla
to tilfi idan kismatun diza ko to na raba ya zan ci kasamtu ko to me raba amfa kasim ko masha Allah to isa maful fa maqsum maqsum eh menene ayi tiki ciwani juz'un maqsum li kulli babin minhum juz'un maqsum ba da la soje ne sai ba sheik na eh yawa ka izumin jin da gaskiya ne din ne jin tafiya kan wanda ma ne ta irshadi zuwa ga wadannan
muni ne yake gongo
kasama ya raba
kasama
ya dan ce kuma fushi kuma za ci
kasama
ya raba
na
wa aqsamu billahi ga dan haske ne na bamu aqsamu ki Allah saka dalili kasama ya raba aqsama ya ransu kai Allah saka dalili
kasama dan
ran
zuwa
wannan yake
zama
duka
aka
sa na
duka
yake zama eh yake duka aka sa in ka ce yawa menene bambanci tsakankanin rabo da ran zuwa kalmomin da suke nuni akan su na rabo me yake kalman na ran zuwa me yake kalman
kasamun
alqasamu ran zuwa kenan sai kuma rabo
alqism
Allah saka da ni Allah ba da dada alqism shine rabo alqasamu ransuwa ka san ina da daga cikin abin da yake bubu wani lokaci ba mu cika bambancewa ba yauwa to bari dai mu ji cika bari saboda yanayin lokacin namu tunda mu fara karatu da Urba amma dai an dai annan hararo na bayi zaka yi shiga cikin ma'ajin kai ta bincike to zaka ribanta da abubuwa da dama maluma da yawa Allah ya sa mana albarka na'am sai mini kuma maula majibanci ko wanda ke jibanta ko to wanda ke jibanta fa
mawaki
maula eh dide ne maula ismul fa'il maula ismul maf'ul duk yadda yi kan dauka yawma la yubni
maula
ka kai maula ai fa'il ne anan an maula sai kuwa Allah ka samu dace to tarakka ya hago na'am ila sabi ittibaki bi jismi na'am wa kad ashrakat amlakuha mutajallati tarakka ilaiha idza makkana tibuhu wa kana lahibu shauqi wajdan yuzibuhu wa kada shukran wa kada lahibu shauqi wajdan yuzibuhu faja'a bihi nahwa al-ilaj tabibuhu taraka mahbubun taraqiya mahbubin da'afu habibuhu fatarat bihi ashwaquhu wa ta'allati Allah ka samu dace taraka ilaiha manzo sallallahu alaihi wasallam ya hau zuwa ga wadannan sammai guda bakwai din nan ya hau idza makkana tibuhu ayayin da tibuhu kamshin sa ta makkana ya tabbatu a saman nan ko kuma karfin sa wato ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai wannan lokacin ne ba'da ma balaga ashuddahu kun gani shine tibuhu anan kuma inda mai sharhi gashi ya kawo ai balaga ashuddahu wa balaga 40 sana annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai wahayi da shi ai isra'i da miraji da shi ba sai da cika shekara na 40 to cikan shekaran nan nasa 40 shine ta makana tibuhu wa kadal hibu shauki wajdan yuzibuhu to zai je gane da ubangiji ne ko ya je karbo sallah yan wa ku duba saboda muhimmancin sallah ku duba durrukun musulunci guda hudu ne ko biyar ne guda biyar saboda girma da daraja da matsayin sallah mazo sallah da sanin da kanshi ya je karbo amma durrukun wahayi ya kai mishi an zo da sunni ta hanyar wahayi rukun nan ba masha Allah ashe wannan zai ga zai nuna mana muhimmancin sallah
abin mamaki da bakin ciki da takeici samari kaga ba su sallah ko matan aure kaga ba su sallah akai ma mazan da wallahi ba su yi to yan uwa mu zama fitilla bayan mun haskaka kanmu kuma mu haskaka wasu ma'ana bayan mun nasihantu kuma mu janyo hankalin musu wallahi duk wanda bai sallah duk wanda bai sallaka bai sallah to al'amarin shi ina cikin hasali awwalu ma yuhasabu bihi al'abdu yawmal qiyamah kama ja fil hadith ko wannan kenan sannan kuma malam ni na ga wadanda wallahi Allah ba sa sallah matayen su ta hanyar matayen su suke sa suke sallah ne ciki ikon Allah kaga su zama musalmi ba karamin sakaci ne ba kaga mutum yana sallah kuma ka jinyo mishi hankali saboda haka wannan magana ne mai muhimmanci da Allah mai gogari mu dada jawa ƴan uwa hankali wajen kokarin yin sallah akai akan lokaci kuma wajen kokarin neman ilimin da yake da alaka da sallan nan musamman ma fi ibadoda ga baki da Allah ka sa mu dace na su da magana da yau amma dai lokaci ne kawai ba zai ba mu dama ba amma dai dan ishara dai mu kai insha Allah muna fatan ya isa to ina ne tarakkiya tarakka ilaiha ko ita makana dibu manzo sallallahu alaihi wasallam ya hau zuwa sama a lokacin da ya kai kurciyar sa ya kai karfin sa wa kada lihibu shauki yuzibuhu wa kada ko kuma kace wa lihibu shauki lihib dai irin wannan bakin mutan nan tana ce shine lihibun nar bakin muta a shauki kuma bege to sai zanto wa kada lihibu shauki sai wa kada kai afwan lihibu shauki watan kaman ka ce bakin mutun nan na bege ko harshen nan na bege harshe kada ya ka ce harshen wuta ko sai ya zanto harshen bege kada ya kusa yuzibuhu ya narkar da shi wajidan saboda mene saboda baki ciki watan gaggawa da shauki to ya hadu da wani ne ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma gashi ana ta tafiya ana ta tafiya ana ta tafiya kun ga wajidan din nan kun ga akwai wajada ya sama wajada ya yi bakin ciki wajada ka ji takaicin wani ya ji takaicin wani wajada ya yi fushi to kuma duk masajid nasu ba dai bane yi wajada wujudan wajada mawjidan wajada wujudan wajada wujudanan bari Allah ya kai mu gobe kuma kamar cin wannan zan gogari fitan mana su insha Allah zaba yuzubu narkiya ko faja'a bihi na hawl ilaji tabibuhu faja'a tabibuhu sai masoyin sa Allah subhanahu ta'ala yazo da shi na hawl ilaji wajen magani taraka mahbubin tarakiya mahbubin irin hawan mahbubin abin so da afa habibuhu wanda masoyin sa ya kira shi annan sallallahu alaihi wasallam ya hau sama zuwa ga ubangiji yana bege da fatan mene haduwa da ubangijin sa Allah subhanahu wataala ka kaddara wani mai neman aure ne ya nema kadan ya rage a jiya mai jin mulki shikenan Allah subhanahu wataala sai mishi arziki ya samu nasara shikenan wata uku rabon shi da ita rannan kawai da safiyan farko asaban farko sai ga kiranta ta ce karfe 10 na yi ka aiko za a samu da hana ayya ko mutum zai sanar su bai ila eh ai da kadan bici ya kare a da ba ai bici wannan karkai magana ai yau ko sanar su bai na a gaskiya ai ta shine ne ban gumo riya ja
ranan karatu sallan ma special
ai ya ko zai yi karatu da kuwa ai to sai dai a karanta aya da Allah ka samu rai asa fatarat ashwaquhu bihi fatarat ashwaquhu begensa sai suka tashi da shi wato ma'ana dai nuna da yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya soye ga Ubangiji kai sai kawai hatta kai mu bege fatuba lahu wa shauqu yab'athu hammahu shatubi ko eh na fatuba lahu wa shauqu yab'athu hammahu wazan bil asa yahtaju fil kalbi mushkila Allah saka dalhiri wata annati kuma suka daukaka ai irtafa'at bihi al ashwaq kaga mun sami tariki ko hawa daga nan ne aka sami tsani me sunan tsani sallatu eh dan daga tariki din nan na'am murtaka Allah jika shekna sun sani watartaki ilan bi anna afdal al minan ilman yuzilu shakka anka wadaran hadi kai mene watartaki wataktafi subulal ladhi kadufika
eh
watartaki fatartaki fi ilmi khayra murtaka eh kadufika Allah saka dalil wataktafi jazakumullah khaira kada lahibu lahib shine harshen wuta ai akwai shi a cikin qur'ani ko eh alin lahib din zat lahabin akwai wata kalma irin shi tabadiyata abi lahabin lahabin ko abi lahab lahab kaman dai ina ganin ba ta sarrafuwa da yawa na'am to na'am wa kada lahibu shauki wujdan sabu ayu hasanan yuzibu da kadhaba yuzubu dhaba yuzubu dhawban ko
na'am
al ilaj shine magani ilaj al wiqayatu khairun min alladhi ragari ka kafi az magani tarqiya mahbubin nan tashbih ne bali ai ka tarqi mahbubin da'a habibu fatarat bihi ashwaqu ashwaqu wa ta'allati to zamu tunjana ni sumu take zuhuri ko to Allah shi da fahimtar da mu yau dai mun yi karatu na gurguje abinda Allah ya bamu iko mu karanta dai Allah shi bamu iko aiki da shi da lada wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne bamu iko gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk